بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني وندرس حجر رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 264 shekarar da Allah ya rasuwa ga Abu Zur At-Tarrazi. An haife shi kuma shekarar da 175 shekarar rasuwar Al-Layth ibn Sa'd rahmatullahi al-jami. Wannan kuma shine darasin mu na 8 insha Allah, kuma darasi na ƙarshe da izinin Allah. Al-Muzani kenan sahibu Ash-Shafi'i, wanda ɗaya ne daga cikin bayan Allah wanda yake da ibada da falala, thiqa fil hadith, wanda mun zantuka malamai daban-daban da malamai suka yi a kan shi wannan bijimin malami, irin su al-imam al-Zahabi cikin siyaru alami al-Nubala, da kuma al-Ibar fi khabari man abar, da sauransu. Irin su Ibn Khaldikan da yake cewa kana min az-zuhudi ala tariqatin sa'aba shadida, haka yake cewa kanal muzani fi gayatil wara, haka kuma ga wafiyatul a'yan. Haka al-Isnawi na cewa kana imaman wari'an baqatu ash-Shafi'iyya. To haka dai malamai dai daban-daban suke da yabo akan al-imam al-Muzani rahimahullah wa jazahullahu khaira, wanda ya rubuta mana wannan littafi da yake sharhi da bayani akan aqida wacce ta dace da magabata na kwarai. Imam Az-Zahabi ya ambata cikin Siru Alamin Nubala da kuma al-Ibar cewar game da tagsiluhul lil mauta, yace kana yugassilul mauta ta'abbudan, al-Muzani ya kasance yana wanke gawa, yana wanke gawa, wato yana wannan wankin gawa ne kuma ta'abbudan wa ihtisaban ibada, matsayin ibada da kuma neman lada. Wa huwa al-qa'ilu, shine wanda yake cewa ta'a naitu gaslal mauta li yariqqa qalbi fasara li adatan, yace na shiga wannan harka ta wankan gawa dan zuciyata ta yi laushi, ya ringa samun ƙarin cajin tsoron Allah, sai ya zama zuciyar ma ta zama al'ada kawai, abin ya bi jiki kawai, shi ke dan wanke gawan ma yake, amma kamar ba wani abin kirki yake ba, saboda yau da gobe kuma ya tawalla masallin Imam Shafi'i. A wani kaulin ana cewa tare da Ar-Rabi ibn Sulaiman, kamar da yake a cikin Wafayatu al-A'yan, al-Muzani ya lazimci Shafi'i sosai, har ma yake cewa qara'atu kitabar risala lishafi'i khamsa mi'a marra, kai yake cewa na karanta littafin ar-risala da Imam Shafi'i sau 500 a karanta a sauki, aje a dawo a karanta a sauki a dawo. Yace ma min marratin, babu wata marra, minha illa wastafattu minha fa'idatan jadida, babu wani lokaci da zan ji in dawo face na ƙara cin karbu ta fa'ida sabuwa, wadda lam astafid hafil ukhra, a can baya mun samu wannan fa'ida ba. Arwayat Abul Qasim, Muzani ke cewa ana anzuru fi kitabir risala lishafi'i mud 50 sana, ina nazari ga littafin ar-risala ta Shafi'i, yace tun shekaru 50 sana, kara 50, ma a'lamu anni nazartu fihi min marratin illa wa ana astafidu shay'an lam akun araftuhu, ce ban kasance ba, ban sani ba. A ce ni dai al-Muzani in yi nazari a cikin wannan littafi, to ko sau ɗaya ne face na fa'idanta da wani abu wanda lam akun araftuhu, wannan abun ban san shi ba. Subhanallah, karanta Baihaqi a cikin manaqibu Ash-Shafi'i. Mu koma ga shi asalin karatunmu, wanda za mu tashi inda malam yake cewa al-musamma farad as-salatu wara al-a'imma, malam yace as-salatu wara al-a'immati wal-jihadu ma'ahum, yin sallah a bayan shugabanni da kuma jihadi tare da su. Malin yace wala na turk wala to wannan darasin mu na tara kenan. Eh, wannan shine darasin mu na tara kenan insha Allah. Za mu tashi inda malaka yake cewa as-salatu wara al-a'imma wal jihadu ma'ahum, salla a bayan a'imma na musulunci da kuma yin jihadi tare da su. Malin yace ranar turku hudurul juma'a, ba ma baran halartar juma'a, wa salatuha da kuma sallata ma'abari hadhihi al-umma, tare da wanda yake nagartaccen wannan al'umma, wa fajiri har wanda yake mutumin banza. Lazimin wannan abu ne da yake lazimi, ma kana min al-bid'ati bari'an, mutakar dai yayi barambarin yayi hannun riga da bid'a, amma fa inibtada adlalin, idan yake kirkirbata, fala salata khalfa, babu sallah a bayan sa. So wannan kenan. Malin yace gurtuwal jihadu da kuma jihadi ma a kulli imami, tare da dukkanin wanda yake shugaba, adlin wanda yake mai adalci, au ja'ir ko kuma wanda yake azzalimi. La turuk aljihada fi sabilillahi ma a kulli man jahada ada Allah, yace wal hajj, tare da kuma aikin hajji. Imamu Tahawi a cikin Tahawiyya aqida yake cewa wal hajj wal jihad mawdiyan ma ulil amri min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'a, yace la yabtuluhuma shay'un, ba abin da zai bata su, wala yanqudu, ba abin da zai warware su. Ibn Abil Izzi al Hanafi yayin sharhin wannan magana, idan ka koma ga sharhin da yayi wa ita Tahawiyya din, to sai kuma qasr as-salati wal ikhtiyar bayna as-siyam wal iftar fil asfar, sai kuma yin qasru na sallah da kuma bada zabi tsakanin azumi da kuma shan ruwa, fil asfar a tafiya. Abin da yake tabbatacci qasru, dama asalin sallah din ma qasru ce, to amma mazaunin gida sai aka ce ya cika, matafiyi kuma aka barta ga asali yana take, da kuma azumi ga matafiyi shi ma an bada dama mutum ko ya azumi ko kuma ya sha ruwa a tafiya. Gaba ta 19 kenan. Malin yace wa iqsaru salati fil asfar, da kuma yin qasru na sallah fil asfar a tafiye tafiye din musafar, wal ikhtiyar fihi, da bashi zabi a ciki, baina siyami wal iftar, yin azumi ko kuma ajiwa fil asfar a tafiya. In sha asama, idan yaso yi azumi, wa in sha afdar, in yaso kuma sai ya aje sai ya sha ruwa. So wannan kenan. To haka jumhur na malikiya suna ganin anna siyamahu afdal, yi azumi shine abin da yafi. To la'alla ma wani ko da ya dauki azumin ba lalle bai samu abinci, saboda ai inda za a je dai a tsaya a mota sai a samu tuwar azumi ake, ba ta kawo abubuwa ba, kila yi wani dan kama-kama zai samu ya dan ci, wanda kuma bai zama sidadun min awas, is mas dalil min awas, la yuthminu la yughni min ju. To haka wani abun ba zai wadace shi ba, in ga haka gara kai cika azumin shi, in kuma ga ba zai iya ba, an bashi zabi dai. Da haka amma jumhurin malikiya suna ganin anna siyamahu afdal, yayi azumin shi ne abin da yafi, ma annahu khuyira bainahu wa bainal fitr, tare da an bashi zabi tsakanin ko yi azumin ko ya aje. Haka a malikiya qasru salatihi shi ma afdal, yayi qasru a sallah shine abin da yafi min al-itmam da ya cika, tare da wannan ma khuyira, fa huwa mukhayyir bayna al-qasri wal itmam, an bashi zabi tsakanin yayi qasru ko kuma ya cika. Haka da bawa da mace da matafiyi, su duka waɗannan mukhayyaruna ne fi yawmil juma'a, ranar juma'a, bayna salatil juma'a wa bayna dhuhr, kuma an ba su zabi tsakanin da bawa da mace da matafi, dukkanin su an ba su zabi tsakanin sallar juma'a da azhar, suna iya juma'a suna iya azhar kuma, tare da cewar juma'a ce afdal, tare da jumu'ati afdal in ka koma ga alfiyatul usul wa bina'ul furu' alaiha na al'alamatu sulan abdullah ibn fudwi as-sakkutin najiri rahimahullah ya ambaci wannan a can at-takhir da yake cewa takhayiru lafzin la yadulluna ala taswiyatul litarafain faqula yace takhayir na lafazi a baka zaben nan baya nuni akan wai daidai suke kuma bini na akan daidai suke faqila yace ka hankalci wannan yace ka fitri man safara wasiyami wa qasruhu salati wal itmami jumhuruna siyamuna yufaddalu wal qasru lil itmami haqqan afdal yace jumhuruna mu malikiya siyamuhu afdal yi azmin shine abin da yafi wal qasru haka yin qasru lil itmam kada ya cika ga matafi haqqan afdalu wannan shine abin da yafi yace wal abdu wal mar'atu wal musafiru fi jum'atin wa zuhruha mukhayyar da bawa da mace da matafi ga jum'a da azhar nan ma an ba su zabi falata sahu hujjat at-tasawi bima ala at-takhyiri dalla ar-rawi wa man yara al-manduba fi al-ma'mur bihi wal qura fi al-man to zuwa dai karshen abin da ya fada rahimahullah wa jazakumullahu khaira to sai malin ya ci gaba da cewa ijma'u a'immatil huda al-madina ala hadhihi al-maqalat yace tattaruwar a'imma jagorori wanda suke na shiriya wanda suka gabata akan waɗannan zantuka malin yace hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alayha al-mawdu' al-awwaluna min a'immatil huda wa bi tawfiqillahi atasama biha tabi'una qudwatan wa ridan wa ja nabu at-takallufa fi ma kufu wa suddidu bi'aunillahi wa waqifu lam yargabu an al-ittiba' fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan fayataddu fa nahnu billahi wathiquna wa 'alayhi mutawakkiluna wa ilayhi fi ittiba'i atharihim ragibuna wannan ce wannan maqalat wannan santuka da wannan ayyuka magabata na farko a imma san hada shiriya san hada akan su da kuma ga mudakatar na Allah tabi'ai suka ruku da su suka kame su gadagam haka suka nisanci abin da yake at-takalluf fi ma kufu daga abin da suka kame malin yace aka datar da su da taimakon Allah wukifu haka aka musu gamdakatar ba su taba kyamata ba akan bin sunna balle su samu tawaya haka ba su taba wucewa ba ya zama tazayyudan saboda ƙari fayatar dusai su wuce iyaka ta haka fanahu billahi wa taqul mu'mina amintuwa ne da Allah kuma ga Allah ne mutawakkiluna alaihi ne mu sannan kuma wa ilayhi fittibai atarihim ragibun sannan kuma ga bin sahun su tafarkin su muna kwadai akan wannan sai muzani yace muhafaza ala ada'il fara'id kiyayewa akan yin farillai war rawatib da kuma abubuwan da suke rawatib ne mustahabbaini da kuma nisantar muharramat so duka wannan abu ne da ya kamata dalibi ahlussunna as-salafi ya zama yana kiyaye farilla da kuma ar-rawatib da kuma ijtinab al-muharramat yace hadha sharhu sunna wannan sharhu sunna da haka suka ce littafin sunan shi sharhu sunna tun daga yanan dukan shi ambata taharraitu kashfaha wa awdahtuha na yake dadin in bude maka wannan sharhu sunna in bayyana maka shi a fili faman waffaqahu Allahu lilqiyami bima abantuhu duk wanda Allah ya datar da shi Allah ya mishi gam da katar wajen tsayuwa akan abinda na bayyana shi ma'amawatihi lahu tare da taimakon Allah gare shi bil qiyami ta hanyar tsayuwa ala ada'i fara'idi tsayuwa akan tsayar da farilla ta Allah bil ihtiyat ta hanyar takatsantsan nisantar fin najasati najasat wa isbagi tahara da kyautata tahara ala da'at akan ayyukan da'a wa ada'is salawat da yin salloli ala istida'at wa ita'iz zakat ala ahli aljaddat da kuma ba da zakka ga wanda suke mabuta hali wal hajj ala ahli aljadda aka yin hajji ga wanda suke masu hali masu iko masu wannan damar masu algina والاستطاعات بس يكو وصيام الشهر أزم وتر رمضان لأهل الصحة كما سلافيا وخمس صلوات لكم صلوا لي قدابير سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا النبي صلى الله عليه وسلم يسنن تاسو ما نيتي صلاة الوتر كل ليلة لكم صلى الوتر كون داري وركعت الفجر da kuma rakatul fajr wadanda ake yi kamun sallar asuba kenan ko annabi bai taɓa ran su ba annabi ya lazumci salatul witri da kuma rakatul fajr wa salatul fitri sallar karamar sallah wa nahar da babbar sallah wa salatu kusufi shams da sallah ta kispewar rana wal qamar da kuma wata idan sun samu rashin lafiya sun samu kusufi akwai sallar da ake musu idan nazal idan an samu wannan abun an samu buƙatar wannan kusufin an samu buƙatar yin wannan sallah wa salatul istisqa da kuma sallah ta roƙon ruwa mata wajaba duk lokacin da aka samu fari aka samu buƙatuwa izuwa ga wannan sai khatimatur risala shine khatima kenan tafi ya zo ƙarshe gaba ta 22 wajtinabul maharim da kuma nisantar abinda aka haramta wal ihtirazu minan namima da kuma kiyaye annamimanci miminci hada fada kaji nan ka zuga wani ga wani ka kuma ga wanci shi ma ka zuga shi ga wani wal kadib da ƙarya wal giba da kuma giba ambatan mummunan abu na dan uwanka abinda bai so wal bagi da kuma zalunci bigiril haqq ba tare da haƙi ba wa ayyu qala ala allahi ma la ya'lam da kuma a fadi ga Allah abinda mutum bai sani ba kullu hada dukkanin wannan kaba'ir muharramat dai fuka neman yimin da aka haramta faman ra'a dan wanda ya kiyo haula al-hima amada kata fa innahu yushku ana shakkar yuqi al-hima ya auka wannan iyaka faman yusra li hada dukkan aka yassare mishi ga wannan fa innahu min ad-dini ala huda to lalle fa innahu ala huda min addin lalle na kan shiriya ga addinin Allah wa min ar-rahmati ala raja kuma yana akan fatan rahmatin Allah wa waffaqana Allah wa iyyak ala sabilihi al-aqwam Allah ya datar da mu da kuma kai ko kuma wa iyyakum wato nuska wa iyyakum da kuma ku ila sabilihi al-aqwam zuwa ga hanyar shi mai tsakiya bi mannihi al-jazil da bai wasa mai gwadi mai yawa laqadam wa jalalihi al-ali al-akram da kuma girmansa madaukaki mai karamci wassalam ala man qara alaina assalam wala yanalu salamullahi ad-dallin walhamdulillahi rabbil alamin to wannan kinan shine karshen sharhu sunna ta al-muzani alhamdulillah dusta tar kinan muna godiya ga Allah da ya ba mu iko na karanta wannan risala a takaice daman taliki ne kawai ba wai karatu bunin da yake na sharhi ko na bayani akai ga dalibai kenan wadanda suke na advance diploma a wannan cibiya ta Madarul Qira'ati As-Salafiyya ƙasar Najeriya Allah ya karba mana Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu akan bin sunna a bisa manhaji na magabata na kwarai anan zan yi burki kuma insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله